إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أقوام أسكالو رسوليمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na afaro daga tushe wanda yake a wannan shirin mun yi karatun 40 hadith shi muka fara yi har muka kai karshe sannan muka fara karatun Qur'ani satin da ya wuce sannan shekaran jiya muka fara karatu ko kuma cikin sati hutun sati muka fara karatun tauhidi yau kuma zamu fara karatun fiqhu zamu fara karatun ahadari kamar yadda jadawal din mu yake timetable din mu yake shine dukkanin ranakun Laraba da Alhamis da karfe 7 da safe na safe zamu yi karatun Alqur'ani wanda yake hadafin mu shine mu kai amma mu tsaya yasan ya zama mutun ya samu na salla ya iya da ake karatun Fatiha ya iya da ake karatun kananan surori da zai salla da su daga nan in ya ga dama ya ci gaba a makaranta ya ci gaba da karatu sannan ranakun Asabar da Lahadi kuma zamu yi karatun tauhidi mun fara da usulul thalatha shi kuma karfe 5 zuwa 6 na yamma ranakun Litinin da Talata yau da gobe kuma zamu yi karatun littafin zamu yi karatun fiqhu zamu fara da ahlari fatan mu in mun gama shi kuma mu saka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nake fadi wannan karatu a faro daga tushe ne na masu farawa daga tushe ne ba karatu ne da muke dogon bayani ko dogon sharhi ko ambaton sabanin malamai ba fatan mu dai yadda za a yi a koma ya kasance mutane da muke gani a Facebook kuma wannan shirin na Facebook ne duk inda ya kai dai asali ne a Facebook ne kila zai shiga WhatsApp groups kila zai shiga wasu wurare amma dai asali ne mun yi shi ne domin Facebook da kuma mutanen da a Facebook wata ina maimaita manfa da ya samu ka kirkiri wannan shirin kuma alhamdulillah muna ganin fa'ida kuma muna ganin ci gaba wannan shirarwan da muke yi duk lokacin da kuka ga mun sa kamar yadda na faɗi a katun shekanji na usulul thalatha lokuta ne wanda su muke da su sai da muka dibi timetable din mu da masu doka da mai karatu da sauransu muka dibi wasu logistics muka zaga wayannan lokutan domin suka fi muna sauki amma dai karatu ya nan online wanda irin yanzu ba ta yi mai ba to ya jima ko gobe da safe duk sadda yayi mai karatun da yana nan idan ya zo a page zai samu muna roƙo Allah ya bamu ikhlasi yasa saboda shi muke yi kuma yasa wannan karatun ya amfani jama'a kuma Allah ya yafe mana zanubanmu da kuma ya tsare mu da tuntuɓin harshe da zamu yi a cikin karatun wannan halkar ta yau da gobe Litinin da Talata ta ahlari ce ahlari shine littafi na fiqhu mafi karanci kuma mai fa'ida da ake karatu a ƙasar Hausa in nace ƙasar Hausa ina nufi abin da ya shafi yankin Najeriya da Niger da Kamaru da Ghana da duk mafi yawa inda Hausawa su kai waɗanda ba Hausawa ba waɗannan kasashen da ni faɗi na yankin Afrika ta yamma ana karatun littafin ahlari kuma wannan littafin Allah ya sa mai karbuwa Allah ya kai samu littafin karbuwa ya nuna alamun Allah ya karbi aikin mai littafin kuma Allah ya yarda da abin da a cikin littafin gurgudu don haka muna yin wannan littafin ne akan da shi ake farawa a fiqhu na ɗaya kenan na biyu ɗan shekarun baya da suka wuce lokacin da muna ƙanana muna primary babu wani mutum da zaka ji yana wani abu face da kika samu wani bai iya ahlari ba har ya kai ko wasan kwaikwayo ake cikin wasan kwaikwayo zaka ji ana kwatin ahlari ko shiri ake na wani zauri a cikin radio ko wani television zaka ji mutane na quotation wato suna kawo wasu faqarat na ahlari ahlari ya koma abin da kowa yayi har mai wasan kwaikwayo kowa yayi daga baya bayan nan abin ya zamba haka ba mutane sun nisanci makarantun soro da makarantun da ya kamata su je su karanta wannan littafan sai ya kasance kuma mutane suna aikata ayyuka da suka saba ma abubuwan da ke cikin wayannan littafai littafin ahlari littafi ne mai littafin ahlari da zamu karanta littafin ahlari littafi ne karami amma kuma babba abin da ya kunsa littafin ahlari zai muna magana a takaice game da abubuwa guda uku kawai na farkon su wanda ya kama shine muqaddima kama shine introduction gyara alakan mu da Allah abubuwan da ya wajaba a ce musulmi yayi da waɗanda ya haramta a ce musulmi yayi wannan shine kusan introduction ko abu na farko cikin ahlari wanda muna fatan mu karanta shi yau da gobe cikin wannan littafin muna fatan mu karanta abubuwan da Allah ya umurta a yi da waɗanda ya wajaba kuma ya hana kuma a yi haka mai littafin ya kawo su da waya hillu waya jibu wa yahrum yana wajaba mutun yayi kaza yana wajaba mutun yayi kaza kuma yana haramta mutun yayi kaza bancin nan biltan halar ya tattauna matsala tsarki tun daga tsarki ne da za a yi na ruwa zuwa da za a yi ayi tsakin nifasi tsakin haila zuwa za a yi alwalla za a yi nifasi za a yi tsakin haila da abin da ya shafi tsaki gabaɗaya da najasa in ta sami mutun a tufafi in najasa ta sami mutun a jiki ko a tufafi duya zai yi da ita to kaga wanda ya iya gurgudo zai san yadda yake tsarki tsarki gurgudo in ka sa abin da a cikin ahalari to sai dai wani abu amma dai tsarki gurgudo in ba wanda ya shiga yayi nisa ba to insha Allah za ka sani abu na uku shine sallah da sallah da rafkan wata yadda ake sallah da menene wajibi menene ba dole sai an yi ba sannan da rafkan waya ake sujudu qabli da ake ba'di duk yana nan cikin wannan littafin wannan littafin yayi shi ne akan mazhaban malikiya don haka akwai wasu abubuwa da zamu karanta ciki wanda yake kila sun saba ma wasu hadisai da muka fi sani don shi bayan mun karanta wannan littafin zamu zo mu karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam zamu wa mutane tambihi cewa wannan abin shi yafi inganta in kuna tunawa mun karanta su cikin ahlali amma anan dama karatun na masu farawa ne kuma yadda malaman mu ke gaya mana idan mutum na farawa ya fara da wata mazhaba ya fara iya mazhaban to in ya daga kadan hadisi sai san cewa abincin da ya karanta mai a cikin littafin mazhaba yanzu ga hadisi da ya saba mai kuma hadisi ya kamata a bi kuma su ma ga dalilin da yasa suka fade shi ba ganganci bane kila musulma suna da wani hadisi wanda yake kila inganta abbe yi ba ko ya inganta inda shi mai littafin bai inganta inda wani ba da dai sauran abubuwa irin wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya fadi cikin Raf'ul Malam littafi ne da yayi wanda yake in ka fahimci wannan littafin zaka fahimci me yasa malamai suke sabani don haka zamu takaita ga abinda mai ahalar ya fadi zamu yi kokari mu yi bayani ne karatu muke na a faro daga tushe don haka zamu karanta mu maimaita watan bayan mun yi fassara ta farko sai mu koma maimaitawa domin muna so a rike fassara kamar da ni bayani shekaran ji a katun al-usulul thalatha cewa bambancin karatu da wa'azi in wa'azi zai sai a jele tafi sai a yi tayya ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza gobe in nazo ba dole sai ni tsaya jiya ba sai dauko wani topic jibin dauko wani topic to amma wa'azi yana da matukan muhimmanci a rayuwa don wa'azi shike sa zuciyar mutum ta karaya shike sa mutum ya koma makaranta shike sa mutum ya koma wajen ya kyautata addini ne da sauransu shi kuma karatu ya dara shi muhimmanci don shi karatu shi ka sa ka iya ka koya ma wani gobe in kana so abu kana da dalili ka san inda zaka dauko don shi muke kira ga mutane su dauko littafi su bi mu dazo a page ɗin nan da kuke kallo abin nan naga ansa PDF na wannan karatun a WhatsApp group ma ansa PDF na wannan littafin don haka wanda ke iya sai wannan littafin kila naira 50 kila 60 kila naira 100 kila wani abu ya fi saboda a littafe zaka iya sa biro ko pencil sai ka rubuta fassarar wata kalima don in an jima ka dauko kana muraji'a bayan shekara 5 bayan shekara 10 bayan shekara 30 ga littafi usulul thalatha ga littafin da ne karatun usulul thalatha da shine yana nan cikin library na watan zaka yi ajin littafi ha koyi shi amma waya in kana shi a PDF bayan wata 2 kila zaka canza waya bayan shekara 2 kila zaka canza waya bayan shekara 5 kila wayan za ta bace kaga zaka yi hasara abinda a ciki kuma da kyarka iya editing na rubuta abin da kake so ka rubuta haka muna kira ga mutane su samu littafi mu karatun da zamu yi a nan karatu ne wanda yake bukatar littafi zamu fassara mu koma fassarawa don dai fassarar ta tsaya maka don shi ne raba wannan muqaddima ba ta da tsawo amma na raba cewa zamu yi ta kashi biyu mu yi wani yau mu yi wani gobe in komai mai ta fassara saboda akwai abubuwan da ya kamata ka hardace tsaf ciki abubuwan da lokacin da gaya muku mutane har ɗan wasan kwaikwayo suna quotation daga ciki kai ma ya kamata a ce ka iya quotation daga ahalari irin dai wala ya hillun nan irin waye jibu din nan irin kaza din nan da kusan kowa ya iya a da to ya kamata kai ma ya kasance ka yi mai karatun har da don shi abinda za mu yi yau za mu karanta mu koma maimaitawa fata ta gobe ko da muke zuwa ya daddaku a cikin kawunan masu saurare sai kasance sun bi kuma suna iya kawo shi ko gaba wannan yana kasancewa ne idan mutum yana da littafi duk karatun da mutum zai yi da mai karatu da mai saurare dole sai sun yi saboda Allah duk wanda ya saba makaida yayi saboda Allah ya samu matsala haka sai mun kyautata niyya ya kasance saboda Allah muke yi ba a karatu domin dai ka iya quotation akwai wani da yace shi wallahi arba'un hadisi yake son ya hada shi dan duk abin da aka yi kawai yayi quotation ya jawo hadisi ba don haka ake karatu ba kai ba ma dan ka koya mu wasu kake karatu ba karatu ana idan ka dauke makanka jahilci yau dai ahalarin nan da ya kamata in bi shi a makarantar zauri a makarantar soro in bi shi a makaranta ban samu biya ce ba ga ya biyo ne a Facebook
zaka bai dauke maka ina jahilci inji wasu abubuwa da nike ta fadi waɗanda ba su da kyawu ashe ga inda zan samu cewa ba su da kyawu inji wasu abubuwa da nike ta fadi wani nike ta aikatawa na tsarki ashe tuntune da nike tsarki ba daidai bane yanzu wannan littafin zai koya mini nike tsarki zai koya mini da zan koya mata ta yadda take tsarkin haila tsarkin nifasi idan san san yadda ake wankan janaba yanzu zan san inda jasa ta samu mutum a tufafi ko inda jasa ta samu mutum a jiki ya kamata a yi na tafiyar da ita yanzu zan san sallah ya kamata a yi sallah yanzu zan san sujudu sahwi ta rafkanuwa sujudu sahwi rafkanuwa ya zan yi in sallah ta lalace in gyara shin wai me ke sa a yi qabli me ke sa a yi ba'adi wai shin idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyayya za a yi duk wannan ya kunshi wannan littafin ya kunsa haka in maimaita wannan littafin ya kunshi abubuwa guda uku watan wannan nawa introduction domin ka san me zaka fuskanta abubuwan da ya kamata musulmi ya yi mu'amala ce ta yau da kullun na abubuwan da ya wajaba da abubuwan da ya haramta bayan shi sai tsarki abinda ya shafi alwala abinda ya shafi tsarki abinda ya shafi najasa abinda ya shafi haila abinda ya shafi nifasi abinda ya shafi taimama abinda ya shafi bancin nan sai mu tsallaka zuwa sallah kuma ita kuma tun daga farkon ta har zuwa karshen ta sannan in karkanwa ta kama ka sallah mai raka'a hudu kai raka'a uku sai da kace assalamu alaikum ka tuno azza kake a shi raka'a uku kai ya za kai in ka tashi in kuna sallah a masallaci bayan liman ana tahiyya sai liman ya gama tahiyya ta karshe ashe ashe bai ce fani ba ashe ashe wata prayer ta kama mai bai sani ba sai a raka'a bice sai ya miƙe tsaye to kai da amma mu ya za kai yanzu babu ganin bayan buga mu mallam mu je ya kamata a yi inda ka iya ahalari ciki za a faɗa maka ga yadda ya kamata ka yi don haka za mu fara karatun yau insha Allah tabaraka wa ta'ala mala ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jinkai wa sallallahu ala sayidina muhammadin Allah yayi salati akan shugabanmu annabi muhammadu wa ala alihi da kuma iyalan gidan shi wa sahbihi da sahabbai ne wa sallama kuma Allah ya musu sallama wata Allah ya tsira da aminci gare su ake fassarawa haka ya fara da yin da bismillahirrahmanirrahim sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi da sahabbai ne kaga wannan ke nuna maka cewa mai ahli ahlus sunna ne iyalan gidan shi da sahabbai ne haka ahlus sunna suke ya sa'ili am madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yasalu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhhabin wa mawaddatu qurba biha atawassalu du'al sunna kuma zaban malikiya yake kuma zaban shafi'iyya yake kuma zaban abu hanifa yake kuma zaban ahmad bin hanbal yake shi a rayuwa yan ce annaba da manzani bai da kama sahabban annabi da iyalan gida nai su ne kawai karshe iyalan gidan annabi da sahabbai duk wanda ya samu kai ne baya son ɗaya daga cikin su shine hasararre a same ka kana gaba kana kiyayya da iyalan gidan annabi kai ne hasararre a same ka kana gaba kana kiyayya da sahabban manzo Allah kai ne hasararre don su ɗan uwan juna ne Allah ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu wanda attare da shi sahabbai da ahlul baiti ashidda'u 'alal kufari ruhama bainahum su masu son juna masu tausayin juna ne haka mai ahlari ya nuna maka shi ahlus sunna ne sai ya ce wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya yi salati, Allah ya yi tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammadu wa alihi da alaye ne wa sahbihi da kuma sahabbai ne. Sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tsira da aminci su tabbata akan shugabanmu annabi Muhammadu khatimin nabiyina cikamakon annabawa. Watan annabi shine annabi na ƙarshe kenan babu wani annabi bayanai. Wa imamil mursalina kuma shugaban manzanni manzannin Allah gaba ɗaya annabi shine shugaban su me bambanci tsakanin annabi da manzo ai yanzu ba shi za mu shiga ba yanzu abin da yake so gane manzo yafi annabi manzo yafi annabi manzo manzanni su ne daraja ta gaba sannan annabawa su ne daraja da bata kai su ba akwai annabawa da ba manzanni bane kamar annabi adam ba manzo bane cikin manzanni akwai ulul azmi minar rusuli wanda su kuma su biyar su suka fi daraja cikin su akwai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi yafi kowa daraja haka shi imamu shi an na karshe bancin shi ba bayan shi babu wani annabi bayan shi babu wani annabi zamu zo a usulul thalatha zamu karanta mu je sannan shine duk manzanni da suka wuce kuma da annabawa shine shugaban su sai mallan yace bayan haka sai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi abu na farko da yake wajaba akan mukallafi shine baligi mai hankali duk lokacin da aka ce mutun ya balaga kuma ba mahaukaci bane yana da hankali ya balaga ta me yake gane ya balaga ta ya fara gashin mara ko gashin hamutta ko yayi mafalke ko in mace ce ta yi haila ko nono ya fito mata ko mutun ya shekara 15 in dun babu wannan alama ya shekara 15 ko da bai babu gashin mara babu gashin hamutci babu mafalki in ya shekara 15 ya balaga ko kuma ya kasance akwai ɗayan wannan alamu to duk wanda ya kai wannan manzalin ya kai wannan dan shi kun ga magana shekara 18 da ake so a shigo wanda ya cika addini ba ta da alaka da addini mu addinin mu yana fara ne da wanda ya balaga don ku kiyaye akwai musulmi da yawa don rashin sanin wannan kisa suna tallar shekara 18 shekara 18 shekara 18 mu muna tallar abin da ya balaga haka musulunci yake ko ina annabi in zai kula bai taba kula da shekara 18 ba don haka yanzu dukkan ji shekara 18 kai ahlari sai ka ce to amma mukallafi aka ce wanda aka kallafa mu shine baligi mai hankali don haka shekaran nan 18 ta wasu ce suka shigo inda muke mu tamu addinin mu a kowace mazhaba abin da ake cewa mukallafi shine kawai kaga daga yanzu ka samu wani civilization ka samu wani fahimta ka samu wani tsakafa ta akwai mu akwai su Allah kallah ko baka je da mu ba yanzu ko da ba musulmi kake ba kake saurari wannan karatun Allah kallah ka san dai su musulmi inda suke a shega da lamarin yake ya fi kana tafiya da ejiya guda kawai abinda ka sani na gefe daya ko ba musulmi kake ba yau ka san cewa musulmi su mukallafi suke cewa su kuma inda ba su ba na wasu kasashe shekara 18 suke cewa don haka ba wanda ya kai shekara 18 ba wanda ya kai 15 ko kafin ya kai 15 gashin mara gashin hamuta gashin ko kuma yayi mafalki in mace ce ta yi haila ko nono suka fito mata wannan shine alamun cewa ya balaga ko ta balaga don haka abinda ki fara wajaba akan shi cikin mafi yawan kuskure da ake yi wajen karanta ahlan sai a ce awwalu ma yajibu alal mukallifi ba a cewa mukallifi mukallifi shine Allah wata Allah mai kallafa ma mutane ismu fa'il kenan ismu kallafi ismu maf'ul wani akwai irin wannan kwarkurin kamar ana cewa shehu dan fulio sai a ce mujaddadi ake cewa a ce mujaddadi dan fulio kuskure ne yadda yake shine mujaddidi mujaddidi ba mujaddadi ba mujaddadi shine addinin da ya jaddada wato jihadin da ya shine mujaddadi ya kawo ci gaban da ya kawo amma shi wanda ya kawo ci gaban ne sai a ce mujaddidi shi ma yanzu an ce mukallifi shine Allah wanda ke kallafawa wanda ya yi aiki ko da shine ismu fa'il shi kuma wanda shi aikin ya kai ne wato wanda aka kallafa mu sai a ce mukallaf wanda aka kallafa ma don haka awwalu ma yajibu 'alal mukallafi abu na farko da yake wajaba ga wanda ya balaga yana da hankali mukallafi tashihu imani shine inganta imani ne shine san tauhidi don shi mun fara karatun tauhidi shekaran jiya asabar da lahadi mun fara karatun usulul thalatha sannan kitabut tauhid abin da yake wajaba ga yake na farko ba shine sallah ba shine azumi ba bayan ana maganar tauhidi sai wani ya ce ku koya mutane tsarki a tsarki dan karami ne ai kai ana maganar tauhidi kana maganar tsarki ai tsarki bai kai tauhidi ba tauhidi shine da farko don shi mai ahlan ma yace abin da yake wajaba na farko ga baligi mai hankali shine inganta imani ne ka san tauhidi ka san Allah ka san tauhidin rububiyya ka san tauhidin uluhiyya ka san tauhidin asma'u wa sifat ka san su wane ne manzanni ka san abin da ya wajaba akan manzanni ka san abin da aka kore ma manzanni ka san mala'iku ka san wannan shine tauhidi shine abin da ya fara wajaba gare ka don haka da ka balaga baka san Allah ba baka san tauhidi ba akwai matsala akwai wajibi babba gare ka don shi anan kasar Hausa da duk kasashen musulmi ba a bari sai mutum ya balaga ina dan kai ya kike shi makaranta ko da yake balaga ya riga ya sani alhamdulillah ya san Allah ya san sallah ya san sauran abubuwa haka abin da yake wajaba ga baligi na farko tasihu imani ya inganta imani ne thumma sannan bayan ya inganta imani ne ma'rifatu ma yuslihu bihi farba aini ya san abin da yake gyara farillan ainihi ne da shi an ce farillan ainihi shine abin da dole sai kai wani baya dauke ma wani kamar sallah ba a cewa alhamdulillah masallaci ya ce kai wanda ba su samu ba su koma gida kamar azumi ba a cewa alhamdulillah mutane da yawa suna azumi wanda bai samu ba ya bari a'a kamar zakka ba a cewa yanzu kowa na da kuɗi mutane alhamdulillah an yi albashi kowa na da kuɗi ba sai kai zakka ba a'a ba a haka nan shine fardu an yi abin da kowa dole sai yayi akwai abin cewa fardu kifaya wanda in wani yayi wani ya dauke mu wani kamar sallar jana'iza ungo ko an kawo jana'iza in mutane ba dole sai ka tafi in dai wasu sun tafi to shikenan in kowa bai tafi ba to zaka samu kowa zai samu zunubi amma an samu sun dauke shikenan amma kin shi farbu aini dole sai kowa yayi kamar sallar azhar ne duk yadda masallaci ya cika ko sallar jumu'a ba a cewa to masallatai sun cika yanzu ba wani sai ya taho ba tunda dai wasu sun yi sun dauke mu su a'a farbu aini shine abinda kowa don dole sai yayi don haka abin da ya wajaba ga kan mukallafi shine inganta imani ne sannan ya san abin da yake gyaran farilla ainihi ne kamar me sai ce ka ahkamis salati kamar hukunci hukuncin sallah to haka sune fardu aini don sallah dole ce sai kowa yayi wa taharati da tsarki tsarki ma dole sai kowa yayi ba a cewa tunda wani yayi fitsari yayi tsarki kai in kai ko baka yi tsarki ba a'a kowa daidai ku ne wannan yadda in ku goma kuke ku goma kowa yayi fitsari dole sai yayi tsarki in ku goma kuke haila kowace ta gama jinin haila sai ta yi wankan haila in ku goma ne ba ku samu ruwa ba dole sai kowa ya ce mama ɗaya ba ya doke ma ɗaya sabanin sallar jana'iza da in wasu sun yi sun doke ma wasu sabanin wannan karantawar da muke yi shi na ma fardu kifaya ce in ba mu karantar ba wasu sun karantar yau muka ce kai in dai duk yau na ba karantawa ba mu ce kai haramun don me ga makarantar malam wane ga makarantar malam wane ga makarantar malam wane duk malamin da ya ce na ba karantar suwa daga yau bai yi haramun ba domin karantar suwa fardu kifaya ce wani yana doke ma wani amma duk wanda ya ce wani ba sallah yayi haramun duk wanda ya ce wani ba azumi yayi haramun duk wanda ya ce wani ba tsarki yayi haramun shine malam ya ce ka ahkamis salati kamar hukunci hukuncin sallah wa taharati da tsarki wa siyami da azumi na kan an tambaye ka wai mutum da ya balaga me abu na farko da ya wajaba gare shi ka ce na farko shine inganta imani ne san tauhidi sannan na biyu ya san abin da yake inganta farillar aidi ne kamar sallah an ce ni a fardu aini ka ce kamar sallah kamar tsarki kamar azumi da duk abubuwan da dole kowane musu yayi sai ya ce wajibu alaihi yana wajaba gare shi shi dai wanda ya balaga baligi mai hankali an yuhafiza ala hududillahi ya kiyaye dokokin Allah yana wajaba baligi mai hankali ya kiyaye dokokin Allah wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ya tsaya inda Allah ya umurce shi da inda Allah ya hane shi ya tsaya inda umurni ne da hani ne wata mutum ya tsaya in abinda Allah ya ce kai kai wanda Allah ya ce ka bari wa yatuba ila Allah subhanahu kuma yana wajaba ya tuba zuwa ga Allah mai wanda tsakiyar tabbata gare shi qabla an yaskhada alaihi tun kafin Allah ya hushi da shi domin Allah yana hushi da duk wanda bai tuba zuwa gare shi kaka ce sai nayi zunubi kullun kana cikin zunubi kullu bani adama khata'un haka annabi ya ce duk dan adam mai kuskure ne kai cai in ka ce wani laifi kake yi jahilci gare ka na baka san laifin ba kai ta laifukan baka sani bane saboda baka sani ba ka ga fala baka sani ba dan shi annabi ya ce wani dan adam yana fadin wata kalima ta fushin Allah da bai makula ya fadi ba ta jefa shi cikin wuta shekara 70 bai kai inda zaina ba bai ma san ya fadi ba zaka samu Allah da kai yau Allah dai sai ya kace wanda baka ma sani ba zaka ya wajaba ka tuba don shi annabi kullun yake tuba yake istighfari so 70 zaka dole ne kai ta tuba zuwa ga Allah kullun kai ta tuba zuwa ga Allah don kai wasu ka sani kai wasu baka sani ba wasu baka san laifi bane ilmin ka abba kai ba ashe laifi ne wasu kuma baka ma mance ka san laifi ne amma baka kula ba lokacin da kai zaka cika abin da ke wajaba akan baligi wajibu alaihi an yuhafiza ala hududillahi ya kiyaye doko wanda tsarki ya tabbatar ma qabla an yaskhada alaihi kafin Allah ya fushi da shi to in zai tuba ya zai yi sai malaka ce wa shurudu tawbati abinda asharuddan tuba ba cewa ya kai ba Allah mun tuba ba haka ya kace ba tuba yana da sharadi kafin ka saurayi wannan littafin kai shan giya kake yi kafin ka saurayi wannan littafin kila ƙarya kake yi kafin ka saurayi wannan littafin annamimanci kake yi kuna zama kuna giban mutane kafin ka saurayi wannan littafin wani sabon Allah kake yi to yanzu ya za kai kai maganin wannan sabon ya za kai ka tuba ba cewa da kai Allah na tuba ba shine tuba ba tuba yana da sharuɗa ga yadda zai kawo wa sharadi uku zai kawo muna sai ka diba kanka shan giyan nan da nake zagin mutanen nan da nake luwadin nan da nake zinan nan da nake kaza da nake na cika wannan sharuɗan guda uku in ka cika wannan sharuɗan guda uku shikenan ka tuba haka ake so yace wa shurutu tawbati sharuddan tuba annadamu ala ma fata kai da ka sani ga abin da ya wuce kace inna lillahi ka amma a ce wani ina ina shan giya wallahi nayi da na sani da dai a ce ban taba shan giya ba wai yanzu a ce ni iri na ina giban mutane wai a ce yanzu ni iri na ina sata wai a ce ni iri na kaza don shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi girma don shi ya fara da shi don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annadamu tauba nadama ita ce tuba shi annabi cewa annadamu tauba nadama ita ce tuba kamar yadda ya ce alhajju arafa arfa ita ce haji ayin ka je haji ba arfa ɗaya kake yi ba in ka je haji zaka yi arfa zaka kwami na muzdalifa zaka yi jifar jamra zaka yi yanka zaka yi dawafi amma duk cikin su mafi muhimmanci arfa arfa in ka same ta ka samu aikin haji saura duk akwai da zaka yi ka yi compensating ka biya wani abu ko ka yi wani yanka da sauransu amma da zaran baka samu arfa ba duk abin da ka samu ka yi hasara shi ma tuba annabi ya ce annadamu tauba nadama shine tuba da zaran baka yi nadama ba to duk abin da ya biyo baya wannan baya amfani don haka kai nadama kace da ka san da zabibin can da baka yi ba ka nuna damuwa na dai kenan na biyu wanniyatu Allah ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi sanan kai niyya ba za ka koma zunubin ba duk abin da ya rage ma na zunubin na rayuwarka ba dai taba bace ke matsala ta to Allah nayi nadama na so a ce ban ma san mai sai da taba ba na so a ce mai taba ba kuma ya Allah ba zan saki wannan shan taba ba har abin da ya rage na rayuwata na uku wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha yabba wa an yatruka al-ma'siyata yabba sabon Allah da yake fi sa'atiha a lokacin da yake yi ne in kana mutalabbisan biha in mai cudanya ne da shi in lokacin yana yi yana cikin shan taba ya sha rabin kari yana cikin shan giya ya sha rabin kofi sai ya ga yana son ya tuba to na farko idan ya sani na biyu yayi ni yabba zai koma ba na uku yabba ta wannan lokacin bai cewa da na shanye wannan kari babu da na shanye wannan kofin babu mun dauki jiba wani da mun gama da wani shikenan a'a sata ce da na satu na yau a wannan lokacin yana nan lokacin zai bari wannan sharuɗan guda uku su ake so ya kasance na tuba zaka gobe kowa aziza kai cikin masallaci kace ya jama'a mu tuba zuwa ga Allah mu tuna mai ahlar ya ce wa shurudut taubati wala ya ce wai yajibu alaihi ko wai tuba ila Allah ta'ala qabla an yaskhada alaihi ya tuba zuwa ga Allah kafin Allah ya hushi da shi sai ce wa shurudut taubati abinda a sharuɗan tuba annadmu ala ma fata jama'a mai ahlar ya ce sharuɗan tuba mutun yayi da na sani akan abinda ya wuce wanniyatu ala Allah ya'uda ila dhanbin fima baqiya lahu min umrihi yayi niyyar ba zai koma zuwa ga wannan zunubin ba ga abinda ya saura na rayuwa tai wa an yatukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sanan ya bar sabon Allah a cikin lokacin in ya kasance yana cudanya da shi a wannan lokacin ba sharadi bane sai mutun ya bar duk sabon Allah a'a yana iya tuba daga wani koda yana yin wani ya kasance wannan dai na gama da shi daga yau wannan sabon Allah shi na gama da shi zuwa gobe kila ko kuma ya koma ba ya cewa sai Allah ya shiryar da ni ba ya jinkirin tuba ba a jinkirin tuba amma dai ba sharadi bane sai ka tuba daga kowani irin abu to in ka cika wannan sharuɗan guda uku ka cika wannan sharuɗan guda uku kai nadama kai niyyar ba za ka sake ba ka bar zunubin ko da shedan ya jawo ka saki ka koma tuba Allah yana karba Allah ya san tuban zagabunu kai tuban kwarai kai Allah ya san tuba kwarai kai domin me domin ka cika wa'annan sharuɗan amma in magana baki ce tuban muzuru da kana da niyyar zaka koma wannan bai yi ba sai malai ya ce wala yahillu lahu an yu'akhira at-taubata baya halatta ga mutun ya jinkirta tuba yace gobe zan tuba haramun ne haka in wani yazo yanzu ya ce maka ni sabon nan da nake insha Allah zan tuba 2023 zan tuba duk suka ce ai mai ahlar ya ce wala yahillu lahu an yu'akhira at-taubata ko kuma wala yahillu lahu an yu'akhira at-taubata baya halatta ga mutum ya jinkirta tuba ya ce sai gobe sai jibi sai wata mai zuwa sai shekara mai zuwa wala yaqulu mutum baya cewa hatta yahdiyani Allah sai Allah ya shiryar da ni ni to a ce wannan zai ce Allah in ya gana Allah zai shiryar da mu sai Allah ya shiryar da mu sai mai halar ya ce duk mai cewa sai radda Allah ya shiryar da ni zan bari to ga alamu ne nan sai ya ce fa innahu min alamati shaqa'i wani yana da alamun tabewa duk mai cewa sai Allah ya shiryar da ni to alamu in kana son tababbe to alamun tabewa ne wal khuzlani ko wal khuzlani da yardewa cewa Allah ya yarde shi wa damsil basirati da tushewar basira don haka wanda Allah ya yarde wanda basira ce ta toshe wanda yake shaki tababbe shi ne da cewa sai Allah ya shiryar da ni don Allah ya ga ya shiryar da kai Allah ya fadi cikin Qur'ani Allah ya ce wa hadainahun najdaini mun shiryar da kai hanya guda biyu Allah ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin naftalihi waja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila shi Allah ya gama shiryar da kai tungar da aka haife ka Allah ya shiryar da kai tungar da aka kai je duniya Allah ya ga shiryar da kai don haka magana cewa sai Allah ya shiryar da ni to sai mai Allah ya ce to wannan alamar dubgaggar basira gare ka wannan alamar yarbabbe kake wannan alamar tababbe kake saboda ba a yin wannan rana ai ga an yi ta an wuce kamar misali mutum ka ce mai tashi kai sallar la'asar da ƙarfe 5 sai ce sai hudu tayi hudu ba za ta taba yi ba hudu ta riga ta wuce don haka in ka ce sai Allah ya shiryar da ni ba za ka taba shiryuwa ba kenan domin me domin Allah ya riga ya shiryar da kai shi yace inna hadainahu sabila in ma sha cin Allah ya riga ya ce ya shiryar da kai don haka mai Allah ya safafa ya ce duk wanda yace sai Allah ya shiryar da ni ai mai wa'azi ya ce ka tuba zuwa ga Allah ya ce sai Allah ya shiryar da ni to alamu ne na tabewa alamu ne na yardewa alamu ne na toshewar basira mala yace wa yajibu alaihi yana wajaba ga mukallafi baligi mai hankali hibbu lisanihi min alfahsha'i ya kiyaye halshe ne daga alfasha alfasha shine maganganun da basu dace ba maganganun batsa kaza kaza maganganun da kowa na jin kunya fadi dan kaza 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 magana wanda kowa na iya fadi sai ya ce dan kaza kaza ba iya fada ainihin yadda ake cewa dan kaza yanzu kai kana iya fadin kaza kaza uba shine alfashai sai bi ala yace bai kamata ba ya kamata mu ce kiyaye halshi ne ya wajaba mu ce kiyaye halshi ne daga alfasha wal munkari da duk abinki duk abin da za a cewa cewa ne ya kamata mu ce ya kame kai wal kalami qabihi da mummunan magana mummunan zance yaka kalcin kalamul qabihi bakan magana tana shiga ciki yaka bakan magana ma haramun ce saboda mai ahlar ya ce wal kalamul qabihi annabi sun sace wal kalimatu tayyibatu sadaqa Allah ya ce wa qulu lin nasi husna saboda haka duk wayannan abubuwan suna da lallai da yawa ba da lallan muke son mu jawo ba abinda muke son mutane su fahimta don wayannan abubuwan kusan kowa ya yarda da su kuma abin da yake bukata a jawo ma dalili wanda kila akwai dan sabani akwai komai wannan kowa ya yarda da su haka suke a duk musulunci a kowace mazhaba ta da ta yanzu ta kowa da ta kowa ma sai mala ya ce wa aymanit talaqi kuma ya wajaba ya kiyaye halshe ne daga rantsuwar saki abinda ake fassara mafi yawa aymanit talaqi shine wallahi zan tahi wallahi zan da wallahi haka ne wallahi a'a wallahi ƙarya kake wallahi gaskiya ne wallahi haka ne wannan shi mafi yawa ake fassarawa amma akwai ta fassara da tafi wannan aymanit talaqi shine rantsuwar saki abinda malamai suka sani cikin littafin a cikin rantsuwar saki in mu ce yayi baku gida ne sai ce ka ci abinci sai ce a'a na kako shi wallahi in baka ci ba matata na sake ta to ba haramun ne wallahi in kike ta gida na sake ki rantsuwar saki rantsuwar sakin matarka kana da mata ka dinga rantsuwa da Allah in ta yi kaza ka sake ta in ta yi kaza ka sake ta ko ka rance mu wani wai don ya ci abincin wallahi in baka ci abincin ba na sake matata sai ce baya halatta kai wannan don kai na dauka wannan yana dauka kuma yawan yawan rantsuwa wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza Allah ya yafe muna sai yace wa in wanti haril muslim dawa musulmi tsawa haramun ne kawai musulmi tsawa kaza 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 Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar mai roƙon yanzu almajiri yazo ya bani ci aka kai hakuri wa in ma to yubanna anhu tiga'a rahmatan tiga'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura in almajiri da wanda ya kamata ka ba da wanda yazo maka kakkaudan musu kai don baka da abin basu gaya musu magana mai sauki haka ake fadi baka musulmi ba ai mai tsawa baka iske musulmi ka daka mai tsawa haramun ne kuma Allah ya ce ko mai roko cikin musulmi mai roko ma in yazo inda kake roki kakkai mai tsawa baka in ka kawo request wanda ka application ne wajen neman aiki ba ai mai tsawa don sa'il ne mai roko ne yazo yana so a dauki ya request na dauke shi aiki in yazo wajen ka yana neman taimako ba ai mai tsawa don haka wanti haril muslimi da wa musulmi tsawa haramun ne wa ihanatihi da walakanta musulmi ka walakanta shi musulmi ne amma ka walakanta shi duk wani nau'in walakanci da ka sani wa sabbihi da zagi ne kaga zagi shine ka ce mai wawa dolo kaza kaza wancan dan kaza kaza a shari'a ake ce mai sabbihi shine ka ce mai wawa dolo mai katon kai mai karamin kai mai kazan kaza mai kaza duk wannan baya halatta kawa musulmi wa takhwifihi da bashi tsoro fi gairi haqqin shar'i ba da haqqin shari'a ba in haqqin shari'a ne ka ga mai wutar jahannama ka ga mai lahira ka ga mai azabar kabari ya ji tsoro wannan yana halatta ko kuma shari'a ta ce a ba wani tsoro amma kawai ka labe wani zuwa ba har ya tsegeta sai zuciya ta tsinke ko ka bashi tsoro ka ce coronavirus an ce sai ta kama kowa da kowa kuma ba haka ba ne ko ka bashi tsoro ka ce yana tari kawai ka ce wallahi alama corona ce kaga ka bashi tsoro ko ka bashi tsoro da wani abu ka ce wallahi waye kin kuka rubuta bana an ce kowa ya fadi kuma ba haka ba ne ka bashi tsoro kawai su bai halatta ta jin abubuwan da ke tsorata musulmi ta bakinka wani kodi yaushe in ka ji breaking news bad news ne to haramun ne yanzu ka sani kai mai ajima ka dan breaking news ko da ke bad news ko da ke buda a ga ashe ƙarya ne ko da gobe jibi ka ya ga ashe ƙarya ne to duk wannan haramun ne shine wata khuwifihi da ba musulmi tsoro duk labarin da zaka kawo wanda zai tsorata musulmi to haramun ne ka kawo mai don haka ko mutum abbe da lafiya mun karanta cikin rayuwa mai dadi cewa wani malami ya ci bai da lafiya ya kwanta ina ciwon guwayu wani ya shigo ya gaya mai cewa ciwon guwayu wallahi ba a warkewa iya kama ka zaka mutu da shi ciwon guwayu ai ban taba ciwo wanda ya yi shi ba ban taba ciwo kaza kaza duk ya tsorata shi sai wani ya zo gani ne bai da lafiya ciwon guwayu ai mai sauki ne ai da ka sha magani da an yi ma allura da aka kaza kaza na farko abin da ya yi haramu ne ya ba musulmi tsoro don me zaka ba musulmi tsoro waye gaya maka Allah ke warkewa duk da abu ne da ake jin tsoron ya auku kaza kaza wanda mutum bai iya kare kai ne to bai halatta ka bashi tsoro coronavirus ta kama shi ka zo ka ce mai kai abba kyari ya rasu wallahi corona ce dawa kuma wani babba ka samu kaya wai kace ai kaga za the private jet aka doka ce aka shi duk inda za aka shi amma wallahi saboda mummuni coronavirus wani kaza kaza ne kaga ta kama gwamnan kaza sai da aka sashi isolation prime minister ingila da kiyaye cira suna da komai da komai bale mun nan da bamu komai haramun ne wannan bai halatta kamata kai tafa'ul kace mai corona ai 98% na mutane sun kama suna tsaye da kan ma ka samu wanda ke mutuwa a corona baka ganin Najeriya wajen mutum 50,000 ta kama amma har yanzu bata kashe mutum 2000 ba ai bata kashe mutum 1000 ba ai yanzu dari kaza ne kuma mafi yawa fa kai wanda ke mutuwa da corona nan fa mafi yawa fa suna da ciwon kaza ne kuma sai sun kai su fa kwanaki ma an samu wani tsoho dan shekara 100 haka ya kamata kawo musulmi ya ji dama amma baka ce mai kai corona kai HIV kai kaza ba bai halatta duk abin da ya sa musulmi ya ji tsoro ka gaya mai baka ku ji tsoron Allah cikin abubuwan da aka yi Facebook inda ba su da kyawu duk wayannan abubuwan da mai halaye ya fadi ina ma ga breaking bad news ina ma ga tsoratar da musulmi ga wani abu da zai aukuwa wallahi babu kyawu lokacin da Isra'ila ta shiga Palestine da farko 1882 fadan da aka yi na farko tsorata musulmi aka yi fiye da yakin karfin na Isra'ila duk aka kirgita su aka ce an yi kaza in sun zo za su kakkashi mata sun shiga can sun yi kaza da duk ba a yi ba aka yi yakin baki aka tsorata su wannan tsoron trauma ta shiga cikin kansu ta yi musu IV akan aiki akwai wani documentary da BBC ta yi na taba review literature review akan shi akan abinda ya auku na shiga Isra'ila farko a Palestine shiga Yahuda farko fadan suna farko da Yahuda da yan Palestine sai suka fadin cewa tsoron da aka ba su yafi yakin da aka yi to bai halatta ka ba musulmi tsoro duk abin da ya kama shi wanda bai da karfi amma yana halatta ka ba shi tsoron zai rubuta waye ka ce mai wallahi in baka dage kai karatu ba to ana samun matsala sai ya tashi yayi amma ya riga ya rubuta ya miska ka ce wai faduwa kai za a fadi bai halatta saboda zai ji tsoro ga abin da ba zai iya yi ba zai iya daukan mataki ba amma in ka hi a rubuta waye din ne ka nuna mai ka tsorata shi tashi yayi karatu ka samu abin da kake so ka taimakai ne amma babu wani abu da zai iya yi abu ne wanda zai zo ya same shi babu wanda zai iya yi ka tsorata shi bai halatta mallan yace wai yajibu alaihi hibbu basarihi yana wajaba gare shi ya kiyaye gani nai anin nabari ilal harami daga kallon haramun ta abinda Allah ya haramta ka ji tsoron Allah ka kame ganinka wala ya illu lahu an yanfura ila muslimin binadharatin tu'dhihi bai halatta ya harare musulmi shine wa musulmi kallon da ke cuta mu musulmi kai mai kallon uku saura kwata ko ka dauke shi sama da ido ka buge ko ka harare shi duk baya halatta dan shi Allah ya ce ya alamu kha'inatal ayun Allah ya kira shi khiyana yaudara cin amana ne na ido wanda ke yi Allah ya ce ya sani don haka baya halatta ka wa musulmi kallon da ka san zai cuta mai abinda ake sakin fuska ake mu musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musalla asuba yana nan wajen shi yana ambaton Allah idan a jima kadan sai ya juyo ga sahabbai kawai ba magana yake musu ba sai ya musu murmushi annabi ya ce wa tabassumu ka fi wajhi akhika sadaqa kai wa dan uwanka murmushi a fuskar ka sadaka ne mai Allah ya gaya mana cewa ka wa musulmi kallon da zai cuta mai wai iya kalle ka dai suka ji tsoro kuma ruha alfari yake da haka haramun kan shi kullun yana cikin haramun kenan shi kullun shi haramun yake in duk wanda ya kalla tsoro yake ba shi ba haka ba kallon musulmi kallon da ke cuta mai illa an yakuna fasikan sai in fasiki ne maki Allah ne mai yawan sabon Allah ne wanda yana halatta a harare shi yana halatta a wuce harara har bugu ma ana yi akwai sabon da ake wa mutum bulala 80 akwai wanda ake wa mutum bulala 100 akwai wanda ake jefewa ma akwai wanda ake waye wannan kan fa yajibu hijranuhum yana wajaba ka nisance shi kamar yadda zai gaya muna gaba yana wajaba ka nisance shi in kai mai wa'azi bai ji ba to yana wajaba ka nisance shi kai gaba da shi kai yanke hulɗa da shi kawai in ka haɗe shi sallama babu magana babu alaka sai ce wa yajibu alaihi yana wajaba gare shi hibbu jami'i jawarihi mastaba yake yayi dukkanin gabbainai gurgudun yadda ya samu dama wa an yuhibba lillahi yana wajaba kuma in zai so yayi soron Allah haka wancan kiyaye gabbanka bakinka idonka hannunka kafarka ina za kana inda Allah ya haramta mi za ka taba wanda Allah ya haramta mi za ka kallo wanda Allah ya haramta mi za ka fadi wanda Allah ya haramta mi za ka samu cikin ka wanda Allah ya haramta sai mallan yace wa an yuhibba lillahi kuma ya so don Allah a samu wani mutum da kake so don Allah ɗaya mana ba don partin ku na siyasa ba an fahimta mutum ne ka sa dan partin ku dan takarar shugaban kasar ku dan takarar gwamnan ku dan takarar majalisan ku saboda ɗaya partin ku na siyasa kake so nayi saboda yaron ka ne na siyasa don mai gidanka ne na siyasa akwai su da yawa don dan uwan ka ne na jini don dan kabilar ku ne don dan yaren ku ne don dan kaza ne amma mutum ne kake so don Allah ɗaya kake son wani bai da abin da zai baka wani kudi yake baka wani fa'ida ga zaka samu kai kawai don kaga wa alamun wani na son Allah kake so ne so yace to haka ma wajibi ne an yuhibba lillahi yaso don Allah waya bugadha lahu yayi kiyayya saboda Allah ko ina kin wani saboda yana kin Allah saboda yana taka dokokin Allah kwarkwato mutanen mu suna kokartawa da aka samu ne zindiki ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi 99.9 na duk wanda ka sani yana kiyayya da shi zaga mutane kuma a wannan kafar ta Facebook sun yi kokari kwarai da gaske abin ayaba kashi 99.9 suna kiyayya da shi domin ya zage manzon Allah to mai ahlar yace wajibi ne in ma ka ji kai baka kiyayya da wanda ya zage manzon Allah to kana cikin babban haramun kai kawai ka ji baka kiyayya ce kai wallahi babu ruwanka abu bai shari'a ba to kai kana babban haramun kuma naka haramun matsala gare bayan haramun wanda ya sha giya ya bari bane don wanda ya sha giya ya aje ba a rubuta mai zulubin ta sai zulubin da ya sha za a rubuta mai wanda ya sha taba sigari in ta kare ba a rubuta mai zulubin ta wata lokacin da yake sha ke rubuta mai amma kai 247 gaba ɗaya cikin zulubi kake saboda so da kiyayya ba abu bane wanda ake na lokaci kaza a bari continuous ne don haka continuous ne cikin sabon Allah kake a ce ga wani ya zagi manzon Allah baka ji haushi ne ba 24 har kana bacci cikin sabon Allah kake saboda dole ka ki kai so don Allah ka kike don Allah haka sabon manzon Allah suke so don Allah din suka so annabi suka so junan su don Allah annabi sayyidina Umar yace ma Abbas Allah wallahi da kaka da babana Khaddabi ya musulunci na fi sun musuluncin ka kai akan musulunci ne don annabi ya fi sun musuluncin ka akan musulunci ne lokacin da aka zo yakin Badar sai dai Abubakar ya fito cikin musulunci dan cikin musulmi Ibrahim dan nan shahito cikin kafirai sun fito yakin juna lokacin bai musulunta ba bayan ya musulunta dan sai cin baban ai sai da aka yi to yakin Badar ina ganin ka in ni ganka sai in kauce saboda naga babana sai ce kai arziki ina na ganka wallahi da na kashe ka saboda babu wani so cikin na sai son Allah da son wanda ke son Allah da kiyayya da wanda bai son Allah da manzon shi shine muka karanta a kitabu usulul thalatha shekaran jiya ko jiya ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah ce bai taba yuwa a samu mutane suka yi imani da Allah da ranar lahira kuma suna son wanda ya keta alfarma Allah da manzon shi ba yuwa ba a samu su an samu wani to wanda bai imani da ranar lahira bane Allah ya ce ko iyayen su ne ko ƴaƴan su ne ko ƴan uwan su ne ko ƴan kabilar su ne zai a samu wani ni wallahi ba ruwan da an zage manzo Allah to baka da imani da Allah da ranar lahira ne amma ya samu shi kuma mai imani da Allah da lahira babu yadda za a ga ya mai wani ya zage manzo Allah yace ya don shi cikin abin da yake burge ka a Najeriya musamman ƙasar Hausa kowace da bambancin addini da komai an zo ga manzo Allah ta kare kowa bai yadda a taba manzo Allah ba yanzu naga a Kano naga list din mallaman da za su magana akan hurumin manzon Allah ko alfarmin manzon Allah jiya ne ko yau da ƴan izala da ƴan dariƙa da ƴan kowa an yi lis ai saboda mai an taɓa manzon Allah yanzu ta wuce izalar ka aje ta gehe ta yi dariƙar ka aje ta gehe ba ita ake magana ba yanzu magana manzon Allah zagi manzon Allah har ka tsaya tunanin in ɗan izala kake ɗan izala ya zagi manzon Allah ya wajaba kai kiyayya da shi in ɗan ɗariƙa kake ɗan ɗariƙa ya zagi manzon Allah ya wajaba kai kiyayya da shi babu magana cewa wai in ɗan APC kake ɗan APC ya zagi manzon Allah ya wajaba kai kiyayya da shi in ɗan PDP kake ɗan PDP ya zagi manzon Allah ya wajaba kai kiyayya da shi in ba kai kiyayya da shi ba do ina ɗan izala ya zagi manzon Allah yanzu izala da kake ta koma gunki ta koma Allah da gunki kuma nake wuta ma in ɗan ɗariƙa kake don ɗariƙar ka aka zagi manzon Allah baka bai ɗariƙar ka ta koma gunki in don yana ɗan APC ya zagi manzon Allah baka ji zagi APC ka ta koma gunki in don kana ɗan PDP ya zagi manzon Allah baka ji zafi ba don yana ɗan PDP PDP ka ta koma gunki don ta koma abin da ka aza daidai da Allah da manzon Allah Allah ya kamata a bauta mashi kamata a so don shi ake yaran shi yanzu kai ba don shi kake yi ba don akwai wani abu akwai wani izalar ka ko ɗariƙar ka ko PDP ka ko APC ka don sai mallamai suka haɗe gaba ɗaya Kano ya kasance da izalar da ɗariƙar kowa an fito a tunkari wanda zai ci alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai keta alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kowa da shi ne yake kuri don haka abinda ya wajaba gare ka wa an yab gaba sai kai kiyayya saboda Allah a cikin musulunci akwai kiyayya sai ka ki mutane saboda Allah saboda sun ki Allah da manzon Allah wayar balahu ka yadda da Allah ko ka yadda saboda Allah kawai na yadda da wannan abin don Allah ya ci ayi shi raditu billahi rabban, na yadda da Allah a matsayin ubangiji, na yadda da addinin musulunci, na yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam, na yadda da duk abin da suke so. Wa yaghdaba lahu, kuma yayi fushi saboda Allah, saboda an keta afa ma Allah. Yanzu ya ga wani kashi wallahi wani bai kwanta bai, sai ya ga wani mai addini ne, sai ya so shi saboda Allah, ya yadda da shi saboda Allah. Ya ga wani har ya yadda da shi, yana mu'amala da shi, sai ya ga cewa yana keta afa ma Allah, sai yayi fushi da shi saboda Allah. Shine wa yaghdaba, yayi fushi lahu ga Allah saboda Allah. Wa ya'muru bil ma'ruf, yayi umuni da abin kwarai. Duk inda ya ga abin kwarai, mutane ba su yi, sai umuni cewa wani fa na ga baka zuwa sallar asuba. Yau ashirin mu na garkuwa FM na fatoyin addini, wani ya kira ya fi shekara ko nawa, yana biyan wani cewa yayi sallah har garin su, ya bi shi wata bakwai domin ya, ko kwana bakwai ko wata bakwai domin ya ga yana sallah, ya gaba ya sallah, ya zai yi da shi? Nace mai ka jawo shi, shine wa ya'muru bil ma'ruf, ka kira shi kai mu umuni da alkhairi. In kun tuna mun karanta wannan usulul thalasa, wadda'awatu ilaihi, ilmi, aiki da shi, sannan adda'awatu ilaihi, duk dai abubuwan kala ɗaya ne. Don haka sai kai wannan kai ma. Wayanha anil munkar, kai hani da abin kyama da ka gani. To bai mu tsaya nan, minti nawa mun kai? 46. To bai mu fassara da sauyi, azu mun fassara da bayani, saboda ba mu son muci awa ɗaya, bai mu fassara sai kasance mun yi fassara da soyi, domin fassara ta rike. Bismillahi, da sunan Allah, Ar-Rahmani mai rahma, Ar-Rahimi mai jinkai. Fatan Ar-Rahmani mai rahma, Allah ya fi amfani da ita cikin Qur'ani ga wanda rahama ta yi ta shafi kowa. Wa rahmati wasi'at kulli shay'in, mun yi a kyawawan sunaye, mun yi shiri da ke fadin bambancin sunan Ar-Rahman da Ar-Rahim. Ar-Rahim mai jinkai ke biranin lahira ga muminai. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allah ya yi salati ga shugaban mu Annabi Muhammadu da iyalan gida ne da sahabbai ne. Wannan shine addini. Duk wanda ya dauki ɗaya ba ɗaya ba addinin musulunci yake ba. Yace ni iyalan gidan Annabi ɗaya ne doka na ba sahabbai ne, wannan wani abu yake daban. Ko kuma ni sahabbai ne doka na ba iyalan gida ne, ba haka bane. Wa sallam, Allah ya yi aminci, ya ƙara da aminci a gare su. Yace alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah rabbil alamin, ubangijin talakai. Wajen katun usulul talaka shi kan je mun fadi abin da yake ma alalam ko jiya. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin, tsira da aminci su tabbata akan shugaban mu Annabi Muhammad, khatimin nabiyina, cikamakin annabawa, wanda daga shi babu wani annabi. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, ko shine cikamakin annabawa. Don haka daga gare shi babu wani annabi, shi ake nufi. Don haka duk wanda yazo bayan annabi yace ni ma annabi nake. Ka karatu tuka duk suna da alaka. Jiya a karatu mun su salata mun yi magana, ko shi karanje mun yi magana Musalamatul Kazzab, ko da ne kirarin annabci da suka yi da Amr bin al-As. Wa imamul mursalin, kuma shine limami, shugaban dukkanin manzanni, limami ya ba su sallah duk manzanni. Lokacin da Isra'ila da Mi'raj a Baitul Maqdis suka sauko, a Baitul Maqdis ya ba su sallah dukkanin su. Sai mala yace awwalu ma yajibu alal mukallafi, abinda yake wajaba na farko akan baligi mai hankali. Muka ce addinin ba mu 18, abinda gare mu baligi mai hankali, da mutum ya balaga yana da hankali, to abu alkalami ya haushi ba sai ya kai 18 ba, babu ma 18 gaba daya. 15 ne, ko kuma gashin hamucce, ko na mara, ko mafalke, ko shekara 15, ko haila, ko ciki, ko fitowar nono. Tayyib, tasihu imani, ya inganta imani ne, tauhidi kawai. In kana so me inganta imani, shine abin da muka yi ranar Asabar da Lahadi na usulul talasa, da zamu zo mai kitabut tauhid. Thumma bayan ya inganta tauhidi ne, ma'rifatu ma yuslihu bihi farwa ainihi, ya san abin da yake gyaran farillan ainihi ne da shi, shine nan. Dan shi bayan mun yi tauhidi a Asabar da Lahadi muka fara yi, sannan abin da ake gyaran farillan ainihi shine yanzu za mu yi. Ka hakami salati, kamar hukuncin sallah, wa taharati da tsarki, wa siyami da azumi. Wa yajibu alaihi, yana wajaba ga shi baligi mai hankali, an yuhafiza, ya kiyaye, ala hududillahi, akan dokokin Allah. Wa yaqifa inda amrihi, ya tsaya inda umurnin shi, wata inda umurnin Allah, wa nahyihi, da kuma hani ne. Allah ya umurta zan tsaya nan, wata kai yayi bid'a, shine ya tsaya baki abin da aka umurce shi, kuma ya hanu ga abin da aka hane shi, wata kai kirkiro wani abu wanda ba umurta shi akai ba, an ce kai wacce kai wannan abin, zai kawo dubaru, kada kai haka, inji mai ahalari. Wa yatuba ila Allah subhanahu, kuma mutun ya tuba zuwa ga Allah, wanda tsarki ya tabbata gare shi, kabla an ya hada alaihi, tun kafin Allah ya fushi da kai. Don wanda bai tuba ba, Allah yana fushi da shi. To ina so in tuba, ya zan yi tuba? Wa shurudut tawbati, shuruddan tuba, annadamu ala ma fata, mutun yayi da na sani abin da ya wuce. Wa niyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqi alayhi min umrihi, sannan yayi niyyar ba zai koma wannan zunubi ba cikin abin da yayi saura na rayuwar shi. wa an yatruka al-ma'a shaudan tuba guda uku mai ahlar yakka wasu malamai na kara guda biyu yayi shi kafin rana ta fito daga inda take faduwa sanan in abin mutane na ga hannu ya maida abin mutane wanda ya saci duke gwamnati ya tara da yawa bai cana tuba nayi da san inda ma ban saci komai ba ko yace kuma daga yau ba zan sake ba na bari a ba ta yi wallah sai ka dauki kudin nan ka mai mai suwa ma masu su wala yahillu lahu an yu'akhira at-taubata ba ya halatta ya jinkirta tuba yace sai gobe zan tuba sai an jima sai shekara mai zuwa wala yaqulu ba ya cewa hatta yahdiyani Allah sai Allah ya shiryar da ni fa innahu min alamati shaqa'i yana cikin alamun tabewa dun mai cewa sai Allah ya shiryar da ni don mu ga mun fadi cewa Allah ya ce wa hadainahu najdaini wa inna hadainahu sabila shi Allah ya ga yayi kamar da rana ne kace sai asuba yau tayi ta riga ta wuce ba za ta dawo don haka da kaji mu tace sai Allah ya shiryar da ni to yana nan ba zai shirya ba saboda Allah ya ga ya ce ni na shiryar da ki sai ce amma in ma shakiran in ma kafura in ya ga dama ya bi in ya ga dama ya butulce Allah ya ce inna hadainahu najdaini inna hadainahu hadainahu najdaini ko tayi sai mala yace wal khizlani da tabewa wa qamsil basirati da toshewar basira wayajibu yana wajaba alaihi gare shi hifzul lisanihi mutun ya kiyaye halshe ne mil fashahi daga alfasha wal munkari da abinki abin kyama wal kalamil qabihi da mummunan magana wa aymanu talaqi da rantsuwar saki mun fadi cewa tana da fasara biyu kuma mun fadi fasara da tafi inganci wanti haril muslimi da wa muslimi tsawa haramun ne shi ma ya sai kiyaye halshe ne daga wa muslimi tsawa wa ihanatihi da walakanta musulmi wa sabbihi da zagi ne wa takhwifihi da bashi tsoro fi gari haƙƙin shar'i ba da haƙƙin shari'a ba wa yajibu alaihi hibbu basarihi yana wajaba ga baligi mai hankali ya kiyaye ido ne ya kiyaye gani ne anin nafari ila alharami daga kallon haramun wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin ba ya halatta yayi ma musulmi ya kallo zuwa ga musulmi bi nazaratin tu'bihi da kallon da zai cuta ma musulmi duk kallon da ka san in kai mai zai cutu ko da ka juyi idon ka ne ka bashi tsoro to baya halatta illa an yakuna fasikan sai in wannan fasiki ne wata yana halatta a harari fasiki a hita batu ne a hita batu ne fa yajibu hijranu yana jama ma a nisance shi idan baka zama inda yake zama duk wanda bai sallah shi babban fasiki ne baya halatta ku zauna da shi majalisa daya baka in ka san wanda bai sallah kuma kuna zama wajen hira daya to haramun kake yi kawai haramun kake zunubi ake rubuta ba saboda kuna hira da wani a majalisa daya kuma baya sallah haka don shine babban fasikanci wayajibu alaihi hifzu jami'i jawarihi mastaba wayajibu alaihi yana wajaba gare shi hifzu jami'i jawarihi ya kiyaye dukkanin gabbai ne mastaba a gogodo abin da ya samu dama ido ne hanci ne baki ne kwakwalwa ta yi zuciya ta yi ciki ne kafa ta yi hannu ne duk ya kiyaye su gogodo da ya samu dama sai mala ya ce wa an yuhibba lillahi yana wajaba gare shi yayi soyayya don Allah dole a samu wanda kake so don Allah ɗaya kake so ne ba don wani abu ba wayabga balahu kuma yayi kiyayya don Allah sai an samu wanda kake kiyayya da shi ba don fatin ku na siyasa daban bane ba don kabilar ku daban bane ba don club din kullun ku daban bane a don kawai bai son Allah abba ka so ne wayabalahu ya yadda saboda Allah kawai na yarda da wannan abin don Allah ya yarda shi Allah yake so ne waya gaba lahu ya fushi saboda Allah saboda kawai Allah baya so na bari kuma nayi fushi da wannan abin ban so ne saboda Allah baya so ne waya amura bil ma'ruf yayi umurni da kyakkyawa wa yanha anil munkari yayi hani da abin kyama tayyib nan zamu tashi yanzu gobe kuma zamu tashi da abubuwan da haramun yanzu duk ya wajaba kai kaza ya wajaba kai kaza wajaba kaza gobe zamu karanta abubuwan da haramun muna karantawa muna maimaita fassara domin mu muna fatan mu to a daina yi amma fatan mu kuma a kuma kiyaye gobe zaka iya tar kannanka ka koya musu matanka ƴaƴanka mijinki makwaftanka abokan zaman ku dabar ku majalisar ku ka hito da shi ka karanta ma mutane ka yi ahalari kuma zaka iya koyarwa dan shi muke maimaita fassara in so dai muka fahimta shi kenan an fahimta saboda me saboda mun bayani mu ta bayani da Hausa amma fassaran ma an ce wayajibu alaihi muna so ka kiyaye ya wajaba gare shi an ya hafaza lisanahu ya kiyaye halshe dai sai kasance kai ma ka yi ahalari yanzu ba a bakka baya ba abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai mun haɗu gobe daidai wannan lokacin kuma mu ci gaba daga inda muka tsaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh